suruna suruna Allah suruna rabuwa dake Safira bazan so in barki ba
Surona Surona Allah Surona rabuwa da kai kawa wallahi Allah bazan so rabuwar mu ba
So shi ba mace mai ciki ba amma ya cika daulai wani sa'in in yayi abu jamkar aikin sosai aure ke budurwa ni kuma sorai kenan kina saki yanzu yanzu ya zane ke kyawa safira son kowa mai zurfin ciki ce safira tawa mata ki kurfi
Sit down.